Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a Jamhuriyar Niger. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sai tashar Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. A koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen mu akan yanar gizo akan voahausa.com. Sauraro assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Mahmud Lalo daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin
to wata tsohuwar jami'a da ta yi aiki a committee tsaro a fadar White House ta faɗa wa committee da ke binciken yiwuwar tsigin shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 kagagen labari ne masu shigar da ƙara Isra'ila sun fara tuhumar Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa sannan za ku ji cewa a wani yankuri ne dakile zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da hukumomin Iran suka dauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako daya cif
to yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da fuskantar barazana a bangaren tsaro ko menene mafita
muna nan zaune aka aiko aka ce mu taimaka ma manoman mu ga wacan wulani sun tsare sun sa duke su cikin dawa suna ci
hakanan wata arangama ce ta auku tsakanin manoma da makiyaya a karamar hukumar Ilelan Sokoto amma ko me haifar da wannan rikici duk wannan sai idan kun saurari labaran daga wanda Mahmud Lalo zai karanto mana
Assalamu alaikum. Wata tsohuwar jami'a da ta aiki a committee tsaro a fadar White House ta faɗa wa committee da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 ba wai Russia ba kagaggen labari ne. Yayin da take bada shaida a gaban committee da ke sa ido kan leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka Fiona Hill ta saba wa matsayar da shugaba Trump ya dauka wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambaton cewa Russia ta yi shigi a zaben Amurkan. Yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba Vladimir Putin ya yi na cewa Russia ba ta sa hannu a zaben na Amurka don ta taimaka mai ba. Hill ta bada bahasin ne a gaban kwamitin yayin da aka shiga yini na biyar a binciken da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke yi kan wata wayar tarho wacce ta wakana tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine Zelensky inda ake zargin Trump da neman wato Ukraine ta kaddamar da bincike kan abokanin hamayyarsa na siyasa kafin ya bada wasu kudaden tallafi na kayayyakin soji wato zargin da Trump din ya musanta. Hans Newell mai fashin baki ne a Jami'ar Georgetown University a nan Amurka.
The ins and outs of this are difficult. Is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly?
Yace abin da ke ciki da wajen wannan batu na da sarkakiya. Shin shugaba Trump na goyon bayan Ukraine ne ko yana adawa da ita? Shin me ke faruwa? Wannan abu ne da mafi akasarin Amurkawa ba za su fahimta ba. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da ake yi a kansa zargin da Netanyahu ke kwatantawa a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki. Badaƙalar ta shafi zargin da aka wa Prime Minister da matarsa kan cewa sun karɓi wasu kayayyakin ƙawa da suka haɗa da sarƙoƙi, tabar kecirani da ake kira siga a turance da sauran kayayyaki da kuɗaɗensu suka haura dala 260,000. Sannan an kuma zarge shi da laifin yin katsalandan a hukumar da ke kula da kafafen yada labarai da neman taimakon wasu 'yan majalisar dokokin kasar a madadin wasu kafafen yada labarai biyu waɗanda su kuma suka yi alƙawarin za su riƙa yin labari masu daɗi a kansa. A wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da hukumomin Iran suka ɗauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif inda ake ɗan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin ƙasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta intanet a sassan ƙasar da dama. A jiya Alhamis aka sa ran hukumomin na Iran za su maido da hanyar sadarwa ta intanet baki ɗaya kamar yadda wani babban jami'in samar da tsaro a rumbun adana bayanai ya faɗa. Abdul Hassan Firizbadi shine sakataren kwamitin da ke kula da sashen adana rumbun bayanai a ƙasar ta Iran. Ya ce muna fatan lamarin zai inganta don a kawo ƙarshen sa don kowa ya koma amfani da kafar ta internet. Da manema labarai suka tambaye shi ko an saka ranar da za a kawo ƙarshen katse kafar ta internet, sai ya ce yana fatan a taron kwamitin tsaron adana bayanan sirrin ƙasar ta Iran ake sa ran za a yanke wannan shawara. Kungiyar da ke sa ido kan tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya a wajen bunƙasa idan ƙasashen duniya ba su ɗauki matakan da suka dace ba. A wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku, kungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021. An fitar da wannan ƙididdiga ne yayin da Amurka da China, wato ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, ke ƙoƙarin kawo ƙarshen takaddar cinikayya da ta kaure a tsakaninsu wacce take cinyewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daya daga cikin manyan rassan kungiyar IS da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya, ko da yake hukumomin Amurka sun yi gargadin cewa a yi taka tsantsan wajen rahotannin da ke kambama cewa an shafe kungiyar baki daya. A jiya Alhamis, wasu jami'an Amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba akan rashin kungiyar da ake kira Khorasan a Afghanistan bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin Nangarhar. Sai dai wannan sanarwa ta Amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin Afghanistan suke faɗa kan cewa an shafe daukacin kungiyar a lardin na Nangarhar. Uku daga cikin jam'iyyun siyasa masu alaka da kabilanci hudu da ke cikin gwamnatin hadakar da ke mulki a Habasha, wato EPRDF, sun amince su dunkule wuri guda su zama jam'iyya daya. Jam'iyyun sun haɗe ne yan watanni gabanin zaben da za a yi a watan Mayun baɗi, inda yanzu za su zama Prosperity Party ko kuma PP. Wata sanarwa da Prime Minister na Ethiopia ko Habasha Abiy Ahmed ya fitar ta yi nuni da cewa jam'iyyar za ta mai da hankali wajen ƙarfafa tsarin mulkin tarayya wanda zai tattaro daukacin ƴan ƙasar ta Habasha. Sai dai jam'iyyar TPLF wacce ta mamaye jam'iyyar EPRDF, wato gabanin Ahmed ya zama Prime Minister, ta ki shiga zaben da ya kai ga dunkulewar jam'iyyun uku.
A kai da Mahmud da ya karanto labarin duniya. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ganin yadda matsalar tsaro, wato musamman ma na garkuwa da mutane, ke ciwo mutanen al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya, muka ga dacewar ganin menene ra'ayin masu ruwa da tsaki, masu faɗa a al'umma akan wannan matsala na yadda za a shawo shi. Ga kuma wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Ganin yadda matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro ke neman ki suke cinyewa a wasu sassan ƙasa ya sa gwamnati ta nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an yi taron dangi domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Gwamnatin jihar Kaduna dai na ganin idan har al'umma za su taimaka wajen ba da bayanan sirri game da irin matsalolin da suke samu a bangarorin su na matsalar tsaro, akwai yiwuwar a kawo ƙarshen waɗannan sace-sace da kuma garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna, kuma ya ce bayanan sirrin da gwamnati ke samu daga gurin al'umma ya fara taimakawa.
Shi harkar tsaro ba a babu tsoro da kawai za ka ci labarwa gwamnati da kuma jami'an tsaro. Abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da kowa. Kuma kana nan ki fadi, in ka gan wani abu da zai cutar da al'umma ko ka gan wani abu da baka yarda da shi ba, to abin da ya kamata a yi, akwai mai unguwa, akwai dakatai, akwai hakimi, akwai ofishin ƴan sanda mafi kusa, akwai inda sojoji suke, ko kuma akwai jami'an gwamnati, duk a sanar. Misali a nan yankin Barkallahu wanda take karamar hukumar Igabi, akwai wani jami'an tsaro da ake zargin sa ya zo da wasu abuwa kaman alburtsai a wasu makiyaya Fulani wanda suke nan, su suka ankarar kuma aka ankarar da jami'an tsaro kuma nan take aka dau mataki. To kaga wannan ya zo daidai kuma da wannan magana da muke yi da cewa a daina wa al'ummar Fulani cinikin goro, domin ba daidai bane. Ya kamata duk wani abu wanda aka gani ya kamata a tsaya a yi bincike. Maganan da ya shafi ta ta'addanci da kuma garkuwa da mutane da kuma sauran wasu abubuwa ba a babacewar za a danganta da kabila ko kuma jinsi ko kuma ra'ayi na siyasa ko na ba a'a a bace wadda take babban laifi a bace ni shedanci a bace wadda ya zama wajibi gaba ɗayan mu tashi mu yaki wannan abun
su kuwa malaman addini gani suke komawa ga Allah da kuma tsayi da gaskiya shine kawai ya rage a matsayin maganin matsalar tsaro Pastor Yohana Buru ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna da ke da irin wannan hange
in malamu su tashi gadangadan ba da kuma gwamnati ba su tashi gadangadan ba da kuma kunya da suke taimakawa da sarakunan mu da su talaka da suke wani abin mun koma ga tsoron Allah to wallahi maganan garkuwa da mutane a karbi kudin fansa ba zai kare ba don menene an riga an kodaitar da mu kudin abin duniya rashin tsoron Allah rashin sanin addini rashin sanin zamantakewa da mutunta ran mutum to in an san al'umma sun kai wanda kuma nau'in rashin adalci a doron kasa to babu abin da ba zai faru ba don da haka shugabanni su tsoron Allah su dena wa wurin kudi abin hakkin talaka su ba su in sun ba talaka hakkin su ni yanzu na a ce ni yanzu ina da miliyan daya ko miliyan biyu a ce komai tsanin kudina in je in doki makamin in ce zan je to ina mutu zan bar wani miliyan biyu din to wallahi wani no intellect ne shiga talaka da kowa in ya rasa abin yi sai je wannan kokuwa rashin tsoron Allah rashin san addini don da haka mu koma ga question addinan mu ji tsoron Allah kowane mutum da sarakuna su tashi gadangadan malamai addini su tashi sun shugabanni su tashi talakan karan kansu tashi kowa ya koma ga Allah
maganar matsalar garkuwa da mutane afkawa garuruwa da kuma sace mutane da sauran matsalolin tsaro dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma abin da yasa wasu ke ganin ya zama wajibi a sauya sabon salo tun da dai wannan matsala ta kicin yewa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan gudun hijiran Sudan ne na da wato ƴan gudun hijirar Sudan da na Afrika ta tsakiya sun fara zaman dirshan na sayar da hali yayi a reshin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira wato UNHCR wacce suke zargi ta saba alƙawari akan batun samar musu mafaka a ƙasashen Turai sai dai jami'anta na cewa ba haka abin yake ba Sulemu Muni Barma na da ƙarin bayani
Waɗannan ƴan gudun hijirar ƙasar Sudan kimanin 150 dukkan su matasa sun tsince kansu a nan Niger ne bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira ta kwaso su daga Libya akan hanyar su ta zuwa Turai shekaru biyu bayan wannan mataki ƴan gudun hijirar na ganin an saba alƙawari wanne ainihi ya tahallaka akan maganar samar musu mafaka a nafiyar Turai mafari kenan suka so ma zaman dirshan na sayar da haliyayi kamar yadda wani kakakin su a Taib Ibrahim
We have come here to see our case, what is going on, and the organization said you are have no solution now.
To say the wakiliyar hukumar ta ashiyar anishar Alexandra Morelli na cewa.
C'est des Soudanais qui ont déjà reçu le statut de réfugié au Tchad, mais ont quitté le Tchad pour aller vers la Libye.
Waɗannan mutane ainihin su ƴan ƙasar Sudan ne da ke hijira a ƙasar Chadi. Waɗanda daga bisani suka tsinci kansu a ƙasar Libya da nufin zuwa Turai. To amma rikicin ƙasar ta Libya yasa suka buƙaci a maida su inda za su samu kwanciyar hankali. Dalili kenan ƙasar Niger ta amince ta ba su mafaka. Sai dai su a tunanin su UNHCR da kai su Turai alhali wannan hukuma ba kamfanin jigila bane a dai bangare wasu ƴan gudun hijirar Afrika ta tsakiya da Liberia da Cameroon ne suka kafa sansani a harabar reshen hukumar ta UNHCR saboda abinda suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa halin kuncin da suke ciki Jafaru Abubakar wani ɗan gudun hijira ne da ke da mutum goma a ƙarƙashin sa
bayan da suka ba mu istaci da ni da mai daki na shi suka ce shikenan dan bar guri mu je mu kama haya suka dauki jaka 90 na kudin sifa suka bamu to 110 da wanne zamu dau daki da wanne zamu ciyar da iyalen mu da wanne zamu dinga biyan likita kun ga dalilin fishin da yasa muka fito kenan sun ga cewa basuwa da dama su kare mu su kare ƴaƴan mu to muna roƙon kariyan manyan ƙasar duniya kada su garmu da ido muna wahala
da take mai da martani akan waɗannan korafe-korafe wakilin ta hukumar UNHCR ta ce
a refugee ne peut pas vivre sous l'assistance du HCR toute la vie
ba za ta yi dan gudun hijira ya dogara har iya tsawon rayuwarsa akan tallafin hukumar HCR ba saboda haka ne muka yanke shawarar ba su jika 90 na sefa a kowane wata mun kuma tanadi gidan da za su zauna har tsawon watanni uku amma suka watsar da wannan tayi
izon une chambre une place où vivre
Biden ɗan kasar Sudan da Eritrea da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Jamhuriyar Niger na karbar bakuncin daruruwan dubban ƴan Najeriya dake hijira a yankunan Difa da Maradi sakamakon matsalar Boko Haram da kashe-kashen ƴan fashin zamfara Katsina da Sokoto kamar yadda wasu ƴan Mali sama da 70 suka gudo Niger yau shekaru kusan 5 a sanadiyar hare-haren kungiyoyin ta'addanci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Shirum shirum ba ci ne ba hangen da na ba shiga birnin ne ba baba
Sai da Sule Mumuni Barma da wannan rahoto Mazaunan garin Rumjin Kalmalawa da ke karamar hukumar Ilelan Sokoto sun shiga zaman rarrar bayan da wata arangama ta tayi sanadiyar mutuwar wasu mutane biyu ta barke tsakanin manoma da makiyaya. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Wata arangama ce ta barke a garin Rumjin Kalmalawa da ke cikin karamar hukumar mulki Ilela ta jihar Sokoto a kilomita 2 kacal da birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tsakanin manoma da makiyaya Fulani da suka yi amfani da bindigogi a fadan abinda ya kai ga mutuwar mutane biyu manoma daya na Sokoto cikin matsanancin hali yayin da waɗansu ke jinya a gida Muhammadu Kane shine hakimin garin Rumjin Kalmalawa
muna nan zaune aka aiko aka ce taimakama manomanmu ga wacan Fulani sun tsare sun sa duke su cikin dawa suna ci muka sa mutane suka tafi suka zo suka wace suka dawo sai suka tare wasu sun kace ba za su komo cikin garin Rumji ba suka tare su da bindigogi to ba wasu suka to guda ne ci a cikin garin ga muna da mu aure a wurin da ba dawo ba kenan sai gashi suna ta halbi aka taro an kace su komo tun da bindigogi gare su ba za ku tunkare su ba duk wanda ke da su halbe shi
daya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a wannan tahomu gama tsakanin manoma da makiyaya a Rumjin Kalmalawa bawa makeri yayi muna karin bayani
kun ga da an kawar kashi a kanan watana na harko hana ashir to muna nan sai aka ce wani shi ma an halbe aboki ne a duk sun mutu amma an hana zuwa doku ga su kuma sai muka ce dan me za mu taimaka gani muka zo kuma sai Hilali suka tarbe mu Hilali da ma wannan su 18 na kuma kowa da bindiga te kuma ƴan gida na sai suka ci gaba da halbe to ni dai Allah ubangiji ya taimake mu da ni da magaji na da kani na mun tsallake jiya daga baya sun zo su kashe mu kan Allah ya yarda mu ka kawa dai Allah kadar sun ka samu
rundunar tsaro ta jihar Sokoto ta tura dakaru a wannan yankin domin dawo da doka da oda bayan ziyarar DPO na Ilela local government da wakilin commissioner ɗan sanda na jihar Sokoto da matankarin Kalmalawa domin gane mai idanuwansu halin da ake ciki ba gudu Rumji yana ɗaya daga cikin waɗanda suka soma agazawa manoman garin na Rumjin Kalmalawa a lokacin da hakimin garin ya yi kururuwar a bashi hannu
yanzu mutum biyu sun kama su guda likita ya kai Sokoto an ga Sokoto da ya buli innan mun ka zo muna gudu har zuwa ƙarshen da fa muna nan su halbi na ni ke wani hadi bidawa dan kawo kafuna kace kanya ka bawo ranga ni ne sun kwaro ga su halbi na in ya ka bawo ranga Allah sai ce akai ni da gadi bidawa ta sai to ka gana wuce to ba na wuce ke ko gona guda bace ba sai ga sun suke shi sun bubbuge shi sai ka musulmai ba amma sai bugu sai shi mashi ya ga wuce ta hannun su sun ka dawo mun ka saka nan saman gari nan shi magaji sai ce kuwa shi tura makani duk mai binga sai ko ha dauku ba sani ba su abu ne sai muka hawaye
wannan lamarin ya haifar da zaman tartar a wannan yankin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar tare da tsoron kar abin ya tsallako zuwa makwabta kasancewar makiyayan su ne ke kai kawo tsakanin tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar a wannan iyakar ta birnin Kwandi Haruna Mamman Bako na birnin Kwandi sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwandi a Jamhuriyar Nijar
Sai da Mamman Bako. Asararu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. makon nan ne binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump wanda majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke jagoranta ya dauki wani sabon salo bayan da wani babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya bayyana a gaban kwamitin ya kuma ba da shaida a binciken da ake yi yau mutun da shirin na duniya Amurka zai waiwaye akai kenan sunana Mahmud Lalo ba tsakiyar makon nan ne dai jakadan Amurka kungiyar tarayyar turai ta EU Gordon Sondland yayi wasu zarge-zarge akan wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka yayin da yake bada bahasi a gaban kwamitin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump inda ya alakanta manyan jami'an da tallafin kudaden soji da Amurka ta baiwa Ukraine da zargin bukatar da shugaba Trump ya gabatar wa kasar ta Ukraine
I know that members of this committee frequently frame these complicated issues
Na san cewa mambobin wannan committee sun shayin wannan tambaya mai sarƙaƙiya wacce ke neman sanin ko akwai batun ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin Trump da Ukraine To kamar yadda na bada amsa a baya dangane da buƙatar da Fadar White House ta gabatar da kuma wani zama da aka yi a Fadar amsa ta anan ita ce
White House meeting the answer is yes
To Sondland ya ƙara da cewa da shi da ambassador Kurt Volker da sakataren makamashi Rick Perry sun bi umarnin da lawyer Trump na kansa Rudy Giuliani ya ba su
We all understood that if we refuse to work with Mr.
Dukkanin mu mun fahimci cewa idan muka kiba Mr. Giuliani hadin kai za mu rasa wata muhimmiyar dama ta kyautata dangantakar Amurka da Ukraine saboda haka sai muka bi umarnin shugaban
cement relations between the United States and Ukraine So we followed the president's orders.
To ƴan majalisar wakilan Amurka na bangaren Democrat sun ce wannan sheda da Sondland ya bayar ta nuna karara cewa shugaba Trump ya yi amfani da makaminsa domin cimma wani burinsa. Adam Schiff shine shugaban kwamitin da ke sa ido kan fannin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan.
We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was
A karan farko mun ji cewa bayanai kan wannan batu abu ne da aka cusa shi. Sakataren harkokin wajen Amurka na sani. Mukaddashin shugaban ma'aikatar Fadar White House, Mulvaney shi ma yana sani. Kuma a can kololuwa shugaba Donald Trump da lauyan sa na kansa da sauran mukarrabansa su suka sake aiwatar da wannan shirin.
His personal lawyer and others was implementing it.
To sai dai shugaban na Amurka ya sha musanta wannan zargi inda har yayin inkari da tattaunawar wayar tarho da suka yi a farkon wannan shekara da Sondland.
I want nothing.
Bana bukatar komai, Babu wani batun ba ni gishiri in baka manda. Ku fada wa Zelensky yayi abin da ya dace. Wannan ita ce magana ta ta ƙarshe. Babu wani abu da na bukata.
I want nothing.
Shi ma sakataren Pompeo ya kare kansa.
I know precisely what American policy was with respect to Ukraine.
Yake na san tsarin da Amurka ke bi kan Ukraine. Ina kuma aiki da shi. Sannan ina mai alfahari da nasarorin da muka samu. Mun samar wa al'ummar Ukraine makoma mai kyau.
Remarkable outcomes for the Ukrainian people.
To a daren nan 11 ga watan Satumba, shugaba Trump ya saki kudaden da yawan su ya kai kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ga Ukraine. Bayan da batun ya fito bayyana jama'a, batun da ya kai ga wannan bincike na tsigewa. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican sun ce ba za a iya tsige shugaba Trump ba idan dai an saki kudaden ga Ukraine kuma bata bayyana cewa za ta yi binciken ba kamar yadda Jim Jordan dan jam'iyyar Republican ke cewa
They get the call, they get the meeting, they get the money.
Yace an kira su, an yi zama da su, sun kuma samu kuɗin. To wannan ikrari na 'yan Republican shike sa magoya bayan shugaba Trump ci gaba da manne mai a cewar mai bashin baki a Jami'ar George Mason Jennifer Victor
His base is sticking with him. We have seen some Republicans.
Masu goyon bayansa na ci gaba da kaunarsa. Mun ga 'yan gani kashe ni a jam'iyyar Republican da suka fito suna sukar shi ko kuma waɗanda suke nuna abin da yayi ba daidai bane. Sai dai masu sukar nashi basu zafafa ba ko kuma basu jima suna yi ba. Haka yasa suka gaza haifar da wani yanayi da zai sa a juya wa shugaban baya a lokaci guda.
To samun goyon bayan 'yan majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican na da matukar muhimmanci ga Trump. Idan dai har ya kai ga su yanke hukunci kan wannan lamari, wato bayan majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'ar tsige shugaban kamar yadda doka ta tanada. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Julie Leather Grayson da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Gwani manajan Bulo da Masar da kaka Alhaji Bukar Gumsama da Masar duk daga jihar Borno Najeriya. Salam VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu jinjinawa fitattun jaruman Najeriya wato Ahmed Musa da Adam A Zango a bisa gudumawa da suka yi wajen ganin yara matasa sun yi karatu. Da a ce manyan yan siyasa da masu kuɗi su ma suna tasu kokarin wajen yi wa matasa galihu tallafi da za a yi babban ci gaba, amma su kam samsam ko a zuciyarsu sai dai daga ƴaƴansu, sai dai dangin matansu. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka su, amin. Sai kuma sakon mu da ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau da Maryam Aminu Kano Maida Garko. Salamu alaikum VOA Hausa, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma Allah wadai da harhare da yan bindiga suka kai da ya kashe Ardo Gindiri dake karamar hukumar Tamangu a jihar mu ta Plateau. Muna addu'ar Allah ya ji kan Ardo Sa'adu Musa Julde da rahama, ya sa aljanna ce makomarsa, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Garba na Hale Kamba, Vice Chairman Muryar Talaka na jihar Kebbi. A gaskiya matakin da wani sanata a Najeriya ke cewa duk kudurin da Buhari ya kawo musu a gaban majalisa to za su saka mishi hannu ba tare da bata lokaci ba, to hakika wannan ko kuskure ne, kuma wannan ba aiwa ƴan Najeriya adalci ba, domin ba komai bane Buhari zai kawo da zai zama alheri ga ƴan Najeriya.
Yanzu kafin mu yi sallama da ku, ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Wata tsohon jami'a da ta yi aiki a kwamitin tsaro a fadar White House ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 ba wai Rasha ba gagaggen labari ne, yayin da take ba da shaida a gaban kwamitin da ke sa ido kan leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka. Fiona Hill ta saba wa matsayar Trump, wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambaton cewa Rasha ta yi shishigi a zaben Amurkan, yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba Vladimir Putin ya yi na cewa Rasha ba ta sa hannu a zaben Amurka ba don ta taimaka mai. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da ake yi a kansa, zargin da Netanyahu ke kwatantawa a matsayin yunkurin yi mai juyin mulki. Badaƙalar ta shafi zargin da aka wa Prime Minister da matarsa kan cewa sun karɓi wasu kayayyakin ƙawa da suka haɗa da sarƙoƙi, tabar keci raini da ake kira siga a Turanci, da sauran kayayyaki da kuɗaɗensu suka kai $260,000. A wani yunkuri na daƙile zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da hukumomin Iran suka ɗauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif, inda ake ɗan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin ƙasar suka ce sun maido da hanyar sadarwar ta intanet a sassan ƙasar da dama.
Ta da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku a kan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci shi ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Julie Leather Grayson da ta haɗa ta kuma ba da umarni, sai injiniyarmu na wannan lokaci Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.